Hutubar Juma'ar a wannan makon daga masallacin Juma'a na Sheikh Ali Arazimi dake unguwar Ciranci a karamar kuma Gumbotso dake nan Kano ta maida hankali ne game da muhimmancin watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda limamin masallacin da Tarabiyu Tijjani Rabiu ya mana karin haske din kadan bayan idar da sallar Juma'ar
wanda ba mutuna kunshi ne akan maganar wannan wata na Maulidi da nuna alhurmar sa da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muke kira ga gwamnati bisa wannan wata da yayi daurani mutane an ta shiga an ta fita muna kira da gwamnati kamar yadda aka ba hutu na haihuwa duk wata in yi zuwa lokacin da aka yi ran takuta muna roƙo gwamnati a daure a dinka bada hutu saboda tanan yara za su samu dasa sai annabi a zuciyarsu in suka samu annabi a zuciyarsu irin wannan faramfara ma da ake wasu abubuwa da ake na rashin tarbiya ba su samu ba saboda haka yaro din da zuciyarsa a da annabi suna sama a ciki dan gaya masa hadisi dauka aiki in kuma babu gaya masa sai ji kamar ka masa waka shata misali
kamar ne ya kamata iyaye da al'ummar musulmi su dinga maida hankali a wannan wata
abin da ya kamata su maida hankali akai shine su nuna wa ƴaƴansu muhimmancin annabi Muhammad tun da dama wannan wata na annabi Muhammad ne ko gidansu misali ko aliyo mutun ya siya guda biyar darba yansa yau maulidin annabi ko kuma na dinka muku kayan saboda haihuwa annabi na dinka muku saboda martaba annabi me abinci mu ci saboda martaba annabi duk annabi musu wannan abubuwa sai in annabi ya zo na zuciyarsu duk wani tashi hankali da annabi da ake samu kasa ta bangaren mata ba za a same ta ba
akwai wata rana da kace ya kamata gwamnatin jiha ta ware iya gwamnatin jiha ko da gwamnatin tarayya kuma wata rana ce
to wannan rana ita ce ranar kwana bakwai ran takuta to ya kasance a bawa yara hutu su tafi su huta kowanne ya san ana ambatar ranar takuta har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yaro ya dinka munna abin da ake ci amma ba a yi a ci yaro ran da ake takuta yaro ba ka tsaya ta makaranta boko gaskiya ana zarewa yara kima da martaba annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsu wannan shine abin da ya kamata
a matakin jiha ya kamata a yi koko duk kasa
a matakin tarayya tunda yake ai ana yin abin ana bada hutu daban-daban saboda haka ya kamata waɗannan kwanaki guda biyu muna neman alfarma da daga sama har kasa Allah ya yi mana su sa hannu ai
da fatan Allah ya sa mu amfana da hudubar Juma'ar amin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu Abba Isa Muhammad Baba Suda.